musayar kallon soyayya makai wa juna aminci sai ya shiga
ki bar shi ki saurare ni
kyakkyawa gidanku da tarbiya kin ma mai raina to ba san kina ta daga
ni so na kiya da ni
take zan rayu a duniya na baki kula ibani sarautar soyayya barki jizan can zuciya abinda ta kunsa sirrina zance ki take a dare rana ke ce zabi na da zaki duba idaniya ko ko ki bincika sashe na to zaki bani a ran kauna ki ce ci ruhina zuma san ki yake min kai kai yana ta kusantar zuciya
kyakkyawa mai kyan kama kin ci kada mace sala zan kira ki sarauniya
me kaunar ki nake da raina da jiki na shafada in kin je niki tausaya ye bani bani soyayyar ki in alikin ta
bari bari ni na kamu nana na ta
mini so fadar ki in juo ya take ba da masaukin soyayya
na bincika duniya ke haduna daidai gwargwado dan na kira ki ke zo samun kamar ki kwaliya kin kamar sarauniya kin dare su tarbiya banda masa da kin rubiya ki zamo tani daya mai haske ya walkiya kin mallakin ta zuciya da
kallon kallon mu kai musaya